Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim kuma tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 30 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba mu kanin labarai.
Sarfilu da alama wato alama na nuna cewa ba makawa ga rufe ayyukan gwamnati na amfanin Amurka yayin da ɗan jam'iyyar Republican Majalisar Wakilai kasa zartar da kudirin kasafin kuɗi na ɗan gajeren lokaci a jiya Juma'a. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner tare da bashi aikin kafa sabbin rundunonin yaƙi. Amurka ta kira ga Sabiya da ta janye sojojin ta daga kan iyakarta da Kosovo, lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan Sabiya da ba ta taɓa ganin irinsa ba.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa kotun sauraron kararrakin zabe da ke jihar Sokoto ta yi watsi da karar da jam'iyyar PDP ta shigar don kalubalantar gwamnan jam'iyyar APC.
Sai dai kotun mai alkali uku karkashin jagorancin mai shari'a Haruna Mashelia ta ce masu kalubalantar rashin cancantar tsayawa takara saboda takardun makaranta sun kasa kare hujjojinsu.
Gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani game da hukuncin babban kotun tarayya da ya umarci jihar ta biya diyan naira biliyan 30 ga waɗanda aka rusa gine-gine.
Kotun lokacin da aka shigar da ƙara mun yi hanzari a gaban kotun inda muke nuna mata cewa ba ta ma da hurumin sauraron wannan ƙarar. Kuma sigar da aka shigar da ƙarar ma ba siga ce wacce da sahihancinta da ingancinta.
Daga nan da a ji cewa ayyukan 'yan kungiyoyin asiri na ci gaba zama tushen tashin hankula a jihar Osun da ke kudu maso yamma. Za mu ji matakan da ake ɗauka sai kuma shirin a dawo lafiya da babbar kuma makere shirya kuma zai gabatar mana har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su waru ke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya ga kuma labaran duniyar. Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kasa zartar da kudirin kasafin kuɗi na ɗan gajeren lokaci a jiya Juma'a, lamarin da ke ƙara yiwuwar rufe ayyukan gwamnati idan kuɗaɗe suka ƙare da ƙarfe 12 na safiyar gobe Lahadi. Kakakin Majalisar Wakilan Kevin McCarthy ya faɗa a jiya Juma'a cewa zartar da kudirin kasafin kuɗin na ɗan gajeren lokaci na da muhimmancin gaske domin wanzar da tsaro a kan iyakar Amurka da Mexico. Haka kuma zai baiwa 'yan majalisar muhimmin lokaci na tattaunawa domin cimma matsaya kan muhimman ayyukan kashe kuɗi. To amma kuma 'yan majalisar masu ra'ayin riƙau 'yan jam'iyyar ta Republican sun kawo cikas kan yunkurin. Daga bisani kuma McCarthy ya wallafa a shafinsa na X da aka fi sani da Twitter a da cewa wani kudirin dokar samar da kuɗaɗe ga gwamnati da aka soma a majalisar dattawa ba zai sami amincewar majalisar wakilan ba. Yanzu dai alamu na nuna cewa ba makawa ga rufe ayyukan gwamnatin Amurka a gobe Lahadi, yayin da 'yan majalisar dokoki suke ci gaba da zama baram-baram kan yawan kasafin kuɗin Amurka na watanni 12 masu zuwa, ci gaba da baiwa Ukraine tallafin yaƙi da Rasha, kulawa da shigowar bakin haure a kan iyakar Mexico da wasu tsare-tsaren tallafawa domin inganta rayuwar Amurkawa mabukata. Kasar Slovakia na gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a yau Asabar, wanda ke iya haifar da wato kasar ta yi watsi da goyon bayanta ga Ukraine, inda a maimakon haka za ta karkata ga Rasha. Tsohon Prime Minister Robert Fico da jam'iyyarsa sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe na goyon bayan Rasha, kuma suna buƙatar dakatar da tallafin soji da Slovakia take baiwa Ukraine. Haka kuma Fico na da muradin toshe Slovakia daga shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Jam'iyyar Progressive Slovakia a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar ƙungiyar tarayyar Turai ta EU Michael Simeka ita ce babbar mai kalubalantar Fico kuma babbar mai goyon bayan Ukraine. Masu fashin baki na cewa ɗaya daga cikin jam'iyyun da za ta iya samun isassun ƙuri'un da za ta kafa gwamnati a ƙashin kanta. A ƙasar Maldives ma masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓe shugaban ƙasar. Shugaba Ibrahim Mohamed Soleh na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Mohamed Moise. ba daya daga cikin yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben farko da aka gudanar a watan Satumba. Masu fashin baki kan lamarin siyasa na cewa zaben na yau Asabar zai kasance wata raba gardama kan kowace ƙasa ce daga cikin India ko China za ta sami karbuwa a ƙasar da ke tsibirin tekun India. Sole yana fuskantar zarge-zargen cewa ya baiwa India damar yin abin da ta ga dama a Maldives ba tare da kulawa ba, yayin da jam'iyyar Muista People's National Congress ita kuma ake mata kallon yar amshin shatar ƙasar China. Ana sa ran bayyana sakamakon zaben a gobe Lahadi.
To nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana ƙarshen labarin duniyar, amma kafin nan kotun da ke sauraron ƙaran zaben gwamna da ke zama a Sokoto ta yi watsi da ƙarar da jam'iyyar PDP ɗin takararta na gwamna Malam Sa'idu Umar suka shigar gabanta, inda suke kalubalantar zaben Ahmed Aliyu Sokoto na jam'iyyar APC a zaman gwamnan jihar. A jihar Kebbi kuwa dukkan ɓangarorin APC da PDP sun nuna fatan samun galaba a ƙarar da jam'iyyar PDP da ɗan takararta na gwamna Mejo Aminu Bande mai ritaya ya shigar na kalubalantar zaben gwamna Nasir Idris na jam'iyyar APC. Daga Sokoto ga wakilin Muhammad Nasir da wannan rahoton.
Daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a ƙarar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Sokoto Malam Sa'idu Umar ya shigar, akwai batun rashin cancantar tsayawa takara ta ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Ahmad Aliyu Sokoto da mataimakinsa Idris Muhammad Gobir saboda takardunsu na makaranta. Sai dai kotun mai alkalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Haruna Masheliya ta ce masu kalubalantar rashin cancantar tsayawa takara saboda takardun makaranta sun kasa kare hujjojinsu. Barista Jacob Ochidi SAN yana daga cikin jagororin lauyoyin jam'iyyar APC.
The issue of qualification of the governor and the deputy, and the tribunal held that both the governor and his deputy were qualified to have contested.
Ya ce kotun ta ce dukansu sun cancanta shiga takara, kuma ba wata hujja da aka nuna gabanta wadda ta gamsar da ita na rashin tsayawarsu takara. Shi kuwa lauyan jam'iyyar PDP Barista S.O. Usman San ya ce tuni sun nuna wa kotun hujjojinsu na rashin cancantar waɗanda suke ƙara bisa ga abin da ya shafi takardunsu na makaranta.
And they were able to show, even come to the point that our own school headmasters where some of the students school or the non-school, and the fact lies that his name was not even found on the register of that school.
Sauran batutuwan da aka gabatar gaban kotun da aka yi hukunci a yau sun haɗa da rashin bin dokokin zaɓe da kuma rashin samun mafi yawan halattacin ƙuri'u da jam'iyyar PDP ke kalubalantar jam'iyyar APC. A ƙarshe dai kotun duk ta yi watsi da abubuwan da jam'iyyar PDP ke kalubalantar jam'iyyar ta APC a kai. Lauyan PDP ya ce za su nemi kofin shari'ar su yi nazarin mataki na gaba da za su ɗauka da na akwai kotuna biyu a gaba.
I was still in the game to look at the judgment and address our client accordingly.
Shi kuwa lauyan jam'iyyar APC ya ce duk inda za su je hukuncin ba zai canza ba.
The petitioners can try an appeal, but I am quite sure that this judgment will be upheld no matter the level it may be taken to.
A jihar Kebbi da ke makwabtaka da jihar Sokoto a iya cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙaye, domin dukkan ɓangarori biyu da ke adawa da juna a kotun sauraron ƙararrakin zaɓen gwamna sun ce sun gamsu hujjojin da suka gabatar gaban kotun za su fitar da su. Barista Nura Bello yana daga cikin lauyoyin jam'iyyar PDP da ke kalubalantar zaben gwamna Nasir Idris na jam'iyyar APC.
Duk wanda ke kotu ya gai da cewa mun kawo shaidudduka waɗanda yake sun yi dubu gaban kotu. Ɗaya daga cikin shaidudukan da muka kawo masu nauyi masu ƙarfi shine mun kawo list ɗin waɗanda suka gama wannan makarantar shekarar 1979, 80, 81, 82, kuma babu sunan Abubakar Umar shi waɗanda suka gama wannan makarantar.
Shi kuwa Barista Abdullahi Yahaya daya daga cikin masu tsayawa jam'iyyar APC ya ce sun kare waɗanda suke tsayawa akan zarge-zargen da ake yi musu.
Su ba su kawo hujjoji da za su nuna na farko cewa deputy governor ya miƙa fault certificate ba, cewa governor da ya resign daga inda yake aiki ba da kamun ya yi takara, kuma hatta na maganan cewa an yi magudan zaɓe a gurare ko kuma ba bi ƙa'idojin kundin tsarin zaɓe ba. Ba su tabbatar da wannan abubuwan ba.
Duba da yadda ake ta kai ruwa rana a gaban kotuna akan batun zaɓuɓɓuka ya sa masu lura da lamuran yau da kullum na ganin abin kunya ne a ce kotu ita ce ke tabbatar da wanda ya ci zaɓe bayan duk tsare-tsare da ayyukan da hukumomi suka gabatar kafin zaɓen da kuma lokacin zaɓen har ma bayan zaɓe. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
So a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga mutalada da ƙarshen labaran duniyar
Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner Andrei Troshev tare da baiwa Troshev din aikin kafa sababbin rundunonin yaki na sa kai a cewar bayanan sirri ne da kullun kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Burtaniya Rahoton ne a Asabar ya ce Troshev ya taka rawa a cikin dakarun tsaron Rasha a daidai lokacin da mayakan Wagner suka tada kayar baya a watan Yuni an ce Troshev watakila yana da hannu wajen shawo kan sauran ma'aikatan Wagner don sanya hannu kan kwangiloli tare da Rasha Rahoton ya ce watakila yawancin tsofaffin mayakan Wagner suna daukan sa tamkar munafiki a halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar Rasha na bukatar masu shiga aikin soji 130,000 a wannan kakar inda ta kara yawan shekaru waɗanda za su shiga aikin daga 27 zuwa 30 a cewar wata takardar sanarwa da aka wallafa a shafin internet na gwamnatin Rasha a jiya Juma'a majalisar dokokin Rasha ta kada ƙuri'a a watan Yulin da ya gabata kan kara yawan shekarun shiga aikin soja wannan doka za ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan Janairu Amurka ta yi kira ga Sabiya da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da Kosovo lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan Sabiya da ba taɓa ganin irinsa ba da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a kakakin majalisar tsaro ta fadar White House John Kirby ya ce muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojan Sabiya da aka girke a kai iyakar ƙasar da Kosovo wanda ya hada da wani hari da ba taɓa ganin irinsa ba na manyan makaman Sabiya da tankokin yaƙi da na'urori wanda ya ce mun yi imani hakan wani abu ne mai tada hankali
Murtala labarin sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla kafin mu je ga jin martanin gwamnatin jihar Kano kan hukuncin da kotu ta yanke za mu leka jihar Osun inda ayyukan yan kungiyoyin asiri ke ci gaba da bunƙasa tare da haddasa masu ruwa da tsaki mikiya don samar da mafita wakilin Hassan Umar Shambol na dauke da wannan rahoton
a sakamakon rikicin yan kungiyar asiri da afe a yankin Ijesha a jihar Osun wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane gwamnatin jihar Osun da wasu jami'an tsaro sun yi taro don nemo hanyar maslaha tare da samar da tsaro da zaman lafiya ga jama'ar yankin da yake jawabin bude taron gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke wanda mataimakinsa na musamman Musta Bukola Alalode ya wakilta ya baiwa jama'ar jihar Osun tabbacin cewa gwamnatin jihar Osun ba ta barci kuma ba ta yi kasa da gwiwa ba don ganin cewa jama'ar yankin Ijesha da ma jihar Osun baki daya sun sami zaman lafiya
I want to assure the public that the Osun State government is not resting neither sleeping to make sure that people in the community of Ijesha especially Osun State generally are living in peace
gwamnan na jihar Osun ya bukaci iyaye da su ja kunnuwan ƴaƴansu a game da aikata laifuffuka da take magana a wajen taron jami'ar da jama'a ta rundunar yan sandan Najeriya a jihar Osun uwar gida Yemisi Okolola ta nemi jama'a da su baiwa jami'an tsaro bayanai masu ma'ana a game da masu aikata laifuffuka
police cannot be inside every household is this these people that you are calling cultists are sisters to some people they are brothers to some people they are fathers to some people they are mothers to some people they are living with some people when can they give us information about them
Mrs. Yemisi Okolola ta ce yan sanda ba za su iya kai ga kowane gida ba mutanen da ake kiran yan kungiyar asiri yan uwan wasu mutane ne ubannin wasu mutane ne iyayen wasu mutane ne kuma suna zaune a cikin jama'a ne me yasa ba za a ba su bayanai a game da su ba tace ku ba mu bayanan su don mu zakulo su kana a hukunta su ta bukaci jama'a da ke rike da bindigogi a hannun su da su miƙa su ga ofishin yan sanda mafi kusa da su anashi jawabin a wurin taron Komandan dogarawan tsaron Amoteku na jihar Osun Brigadier Abewodun Adewubi mai ritaya ya ce yawancin yan kungiyar asirin ai ƴaƴan mu ne
so these good boys they are our children they are our brothers so I want to advise the Brigadier Abeodun Adewobi yace yawancin ƴan kungiyar asirin ƴaƴanmu ne, ƴan uwanmu ne, kuma kannanmu ne. Saboda haka ina baiwa jama'ar jihar Osun shawara, musamman iyaye, da su gargadi ƴaƴansu a game da shiga kungiyoyin asiri. Da yake yin jawabi a wurin taron shugaban kungiyar dalibai ta ƙasa Nans a taƙaice reshen jihar Osun, Mr. Ademola Ogunpe ya shawarci matasa da su daina aikata laifuffuka da tarzoma.
We should abstain from social vices.
Idan ba a manta ba, rikice-rikicen ƴan kungiyar asiri ya yi sanadiyar halaka mutane da dama a garin Shagamu na jihar Ogun, da yankin Ijesha a jihar Osun a kwanakin baya, da ma wasu garuruwa da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Hassan Umar Tambuwal. Gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani game da hukuncin babban kotun tarayya da ya umarci gwamnatin ta biya diyan naira biliyan 30 ga 'yan kasuwa ta rusawa shaguna da gine-gine a gefen babban masallacin Iji na Kano. Kimanin watanni uku da suka gabata daga kanan, wakilin Muhammad Ibrahim Kuri na ɗauke da ƙarin bayani.
Wasu ayarin 'yan kasuwa ne da aiki da sauna gwamnatin Kano ya shafa suka tinkari babbar kotun tarayya ta Kano da korafinsu game da lamarin. Gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ne ya bada umarnin rusa dukkanin gine-ginen kantina da shaguna na 'yan kasuwa da ke kewaye da filin Idi na Kano. Yana mai cewa gwamnatin da ta shuɗe ta amince da gine-ginen ne ba bisa ka'ida ba, kuma asali ma an saiwa 'yan kasuwar wuraren ta haramtacciyar hanya. Sai dai a hukuncin babbar kotun tarayyar ta Kano a jiya Juma'a, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Samuel Amobeda, ta umarci gwamnatin ta Kano ta biya 'yan kasuwar diyar naira miliyan 30,000 saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba. Justice Samuel Amobeda ya ce matakin na gwamnatin Kano cin zarafi ne ga 'yancin 'yan kasuwar na mallakar kadara da kuma gudanar da hada-hadar kasuwanci wadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama. To sai dai gwamnatin ta Kano ta mayar da martani akan wancan hukunci na babbar kotun tarayya. Barista Haruna Isa Dederi shine kwamishinan shari'a kuma babban attorney na Kano.
Kotun lokacin da aka shigar da kara, mun yi hanzari a gaban kotun inda muke nuna mata cewa ba ta ma da hurumin sauraron wannan karar. Kuma sigar da aka shigar da karar ma ba siga ce wacce doka da shari'a suka yadda da wato ainihin ita ba, da sahihancinta da ingancinta. To idan kai nazari ka dinga fito da hujjoji daban-daban, sai kaga cewa duk hukuncin wato hukuncin da ta yi a hukunci ne wanda ba zai iya wato dorewa da rayuwa idan aka je kotun ɗaukaka ƙara ba. Amma dai ba ma ganin laifin wani dan ya shigar da ƙara, ba ma ganin laifin kuma alƙali dan ya yi hukuncinsa daidai da fahimtarsa. To mu kuma ba mu gamsu da hukuncin ba, ba kuma mu yadda da shi ba. Wannan shi ne ya wajabta mana shirya takaddunmu domin shigarwa ga kotun ɗaukaka ƙara, wadda muke tabbatar da cewa za ta yi dube na tsanaki cikin la'akari da doka da adalci, ta kuma yi abin da zai zamo shi ne zai amfani al'ummar jihar Kano.
A cewar sa, hujjoji da shaidun da kotun ta yi amfani da su raunana ne, a don haka bai kamata a yi la'akari da su ba.
Za mu je mu gwada inganci ko rashin ingancin hujjojin a gaba idan Allah ya yarda. Kuma duk wani wanda zai yi wata magana ta ganin rashin dacewar abin da mai girma gwamna ya yi, to ka sani mu dai a bisa saninmu babu wani mutum wanda zai iya wato haramta wa mai girma gwamnan jiha iko da doka ta bashi akan tasarrufi da ƙasa. Duk da dai mu masu bin wato doka da oda ne, masu bin umarni ne, masu ganin kima da daraja da girma ne na shari'a, to amma kuma ba za mu fasa bin dukkan wato ainihin abin da shari'a da doka suka shimfiɗa ba, don tabbatar da cewa wannan buri na mai girma gwamna na samawa Kano kyakkyawan makoma ya tabbata.
Baya ga gwamnatin Kano, 'yan kasuwar da aka rusawa shaguna da kantina a gefen filin Igi na Kano sun gurfanar da hukumar 'yan sandan Najeriya da hukumar tsaro ta Civil Defense saboda an gudanar da aikin rusau ɗin ne bisa rakiya da kuma kariyar jami'ansu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari ko kuma nace majiradin Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 kuma 31. Yanzu haka a nan Washington DC a wukun muna cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne zamu kawo karshen tattaunawar mu da Dr. Danjuma Adamu Ismail, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIT da aka dora wa alhakin horar da masu harkar sufuri a Najeriya dake garin Zaria, wanda muka kwashe sama da wata daya yana mana fashin baki akan ayyukan hukumar sa da kuma muhimmancin ayyukan hukumar wurin kiyaye tsira a Najeriya. Ga dai karshen hirar
daman da na ga maka rabe-raben sufuri ya kasu kashi biyar ne. Akwai jirgin, akwai harkan jirgin sama, akwai jirgin ruwa, akwai jirgin kasa, akwai tafiyan sufurin kasa, to akwai na pipeline. Amma shi pipeline din shine wannan bututu shi kawai ba wai ana daukan passenger bane, ba kuma ana kowane kaya ake dauka ba, dan shi da mun sufuri yana daukan mutane ne da kaya. To shi pipeline ko kuma bututu yana daukan kawai kaya ne, kuma ba kowane kaya ba. Shi kayan da yake dauka ko na ruwa ko na gas. To duk waɗannan sufurin da zaka yi na gas ko ruwa in dai zai dauki tsawon dogon awo ne, to in ba ta bututu yayi ba, to ba riba, zaka yi ta asara ne. Kamar yanzu da muke daukan moto, yake daukan mai daga kudu ana kawo shi arewa nan ta manyan triloli, to inda a ce ta pipe ake dauko shi, to zai zama da sauki cikin ba ma an kashe ba sai an kashe kudi da yawa ba. Tunda kila yanzu daukan mai daga kudu zuwa nan arewa daukan kawai da kun yana kun wajen miliyan 1, to amma inda a ce akwai bututu da yake dauko mai wannan cikin sauki ma ba ma ku za a kashe kudi da yawa ba. Kaji abin nan
akwai wani bai da alaka da magana hadari, ila misali a ce zaka ga motocin mai sun tawo ko a ce sun yi hadari a hanya, amma shi wannan man shi ma kuma ana magana ai fasa bututu misali.
To ai fasa bututu wannan sakaci ne kuma da gwamnati, ka gani sakaci ne da gwamnati, saboda bayan da zaka sa kayinka kuma a ce baka kula da shi, amma maganan hadari to kowane yana da hadari, amma bature yayi kaida ko jirgin saman nan kana kallon shi nan zaka duba ga mutane nawa yake dauka amma yake tafiya a sama, amma in ka bi kaidan shi sai ka zama lafiya ba a binna, amma komin rashin hadarin abu in kai sakaci to sai zan maka bambalai. Amma komi da kaidan shi, in ka bi kaidan shi aka ce mu ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza, to sai ka zama lafiya.
Kenan da za a koma kan bututu wajen tura mai, duk da an rage ma haddura na manya-manya motoci da suke cin kushani
sosai ma, inda kaga da za a ce muna da jiragen kasan mu na aiki, bututun mu suna aiki, to hanyar mu ma titin da ake mana zai dade yana amfani, amma yanci duk hanyar da zaka yi da zaka ga shekara 5 ta lalace. A kaida kuma akan yi hanya ne ta kan shekara 20-30 bai kafin ya mai mutu, to amma saboda kayan da muke dauka shi ke saurin kashe hanyar mu, akwai kayan da kaidan shi shine a bida shi ta jirgin kasa, shi jirgin kasa zai dauki kaya mai nauyi fiye da na moto, tunda jirgi daya na kan jirgin tarago da zai ije maka kayan trailer 30 yana dauka shi daya, kuma ba wani matsala saboda kaidan shi ne. Jiragen titin jirgin mu sun fi shekara 100 kuma suna nan da kaida suna tafiya, amma hanyar da suke abin da yasa hanyar mu yake lalacewa yan kwanakin nan suna daukan kayan da ba su ya kamata da su a titi ba.
To
masu sauraro an ce laifin daɗi karewa daga nan ne kuma za mu yi bankwana da Dr. Danjuma Adamu Ismail ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIT mai kula da horar da masu aikin sufuri a Najeriya da ke a garin Zaria tare da masa godiya sai kuma godiya ta musamman ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da ma daukakin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri daga Washington nake muku fatan alheri a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to sai mu ce Allah ya sa baba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ruki ai kuma ta email to sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf Mele Jagorallo jihar Bauchi ya fara da salama yace tilasta gwamnatin jihar Kano biyan diyar biliyan 30 sakamakon rushe-rushen da gwamnati ta yi na gine-ginen masallacin Idi ta kuku da kuri ta yi hakan abin takaici ne sai sakonmu na gaba da ya fito daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbi yace biyoyin Hausa muna fatan cin zarafi da nuna rashin so da ake dangantawa da siyasa muna Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu ya kama na karshen lamarin wato sai mu ce amin summa amin daga nan sai sakon Shehu Adamu Rijo yace hakika babu abin da muke son gani a yanzu sai ganin bulala hukunci ta sauka jikin matan nan guda biyu da aka kama dauke da harsasai a jihar Nasarawa za su shigo da su kwanta gwar jihar Mutanija domin su girba abin da suka shuka Allah ya kyauta amma kan abin akwai ban mamaki ganin yadda aka san mata da dausayi amma kusan sai gashi an same su da aikata wannan mugun aiki da rana tsaka to amin sai mu ce Allah ya kyauta daga nan sai sakon Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Jifa ya fara da sallama yace biyo Hausa farko ina muku fatan alkhairi ina muna addu'ar kasar mu Niger bisa zaman lafiya Allah ya kama na zaman lafiya da kwanciyar hankali kasar mu Niger har ma da kasashen mu na Afirka baki daya amin summa amin daga nan sai sakon mu na gaba dake cewa albarkacin ranar fassara ta duniya dake gudana a yau muna kira ga shugabannin kasashen Hausa da su lalubo hanyoyin fassara sabbin kalmomin harshen Ingilishi da na kimiyya waɗanda ba kasafai ake samun su a harshen Hausa ba sako daga Sani mai langilange ya luwaya wuri to muna godiya ga waɗanda suka samu aiko da sako sai a ci gaba da aikowa mun gode to madalla da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
a takaice yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun kasa zartar da kudirin kasafin kudi na dan gajeren lokaci a jiya Juma'a lamarin da ke kara yiwuwar rufe ayyukan gwamnati idan kudaden suka kare da karfe 12 na safiyar gobe Lahadi to sai dai wasu rahotanni na cewa majalisar na nan na shirin zama domin kada kuri'a akan wani kudirin dokar samar da kudi na dan gajeren lokaci kasar Slovakia na gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki a yau Asabar wanda ke iya haifar da kasar ta yi watsi da goyon bayan da take baiwa Ukraine inda a maimakon haka za ta karkata ga Rasha tsohon Prime Minister Robert Fico da jam'iyyarsa sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓen goyon bayan Rasha kuma suna buƙatar dakatar da tallafin soji da Slovakia take baiwa Ukraine a kasar Maldives ma masu jefa kuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban kasar shugaba Ibrahim Mohamed Soleh na zaman tazarci a wa'adin mulki na biyu inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Mohamed Moise ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaɓen farko da aka gudanar a watan Satumba jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner Andrei Trushev tare da bashi aikin kafa sababbin rundunonin yaki na sa kai a cewar bayanan sirri na yau da kullum kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Burtaniya Amurka ta kira ga Serbia da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da Kosovo lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan Serbia da ba taɓa ganin irinsa ba da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a kakakin majalisar tsaro ta fadar White House John Kirby ya ce muna sa ido kan wani gangamin aikin soja na kasar Serbia da aka girki kan iyakar kasar Kosovo wanda ya hada da wani harin da ba taba ganin irinsa ba na manyan makaman Sabiya da tankokin yaki da na'urori wanda mun imani hakan wani abu ne mai tada hankali ne.
To madalla masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9 a ogon Najeriya ne jar kamar da Chadi zamu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Idan sake jin wannan shiri da masu raro shirye-shiryen mu sai a ziyarce mu a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni tare da hada shirin har ma da injiniyan mu Teo Malama Helen daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa assalamu alaikum.